abin taka no baki dan samu sanyin zuciya ke ce mafarkin raina ke ce gaske na baki dukkan kaina yanzu a take in kira ki zinaru ro min kiya ne ki ce ko alabaru
Zinaru, Zinaru,
Masoyota,
Zinaru,
Zinaru, Zinaru,
Zinaru, Zinaru, Zinaru,
Zinaru, Zinaru,
Zinaru, Zinaru, Zinaru,
Zinaru, Zinaru,
Zinaru, Zinaru, Zinaru,
Zinaru, Zinaru, Zinaru, Zinaru, Zinaru, Zinaru, Kimoi da ni jakar hanin ki ta yin tafiya ko a ina aje bagudu bagudu zanabi ki mahurta do ko da ni zan misalta kini a gani na kin naci ko da dawi sai zan yi kirin ki da suna kin zalce ke ce mafarkin raina ke ce gaske na baki dukkan kaina kira ki zinaru
ro 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 min kiya ne
ki ce ko alabaru
ro 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 jani ju ta ke zinaru zinaru
masoyota
zinaru zinaru
wace nake kauna
zinaru zinaru
bazan je miki ba
zinaru zinaru
ki ce ni raina
zinaru zinaru
Sana alter mata Na sike miki kota Shaza miki kuta Inaji deke Sankula deke Tinda bani somi urabua Munakama deke Nubaha kanteke Ikona rabi nishu kata kenwa Kechi, kechi, yeah And kechi Kechi mapareke reina Kechi agaske Na baki dukkan kaina yanzu a take in kira ki zinaru
ro 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 min kiya ne
ki ce ko alabaru
ro 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 jani ju ta ke zinaru zinaru
masoyota
zinaru zinaru
wace nake kauna
zinaru zinaru
bazan je miki ba
zinaru zinaru
ki ce ni raina
zinaru